أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يو ده إذن الله سبحانه وتعالى ذام تاشي الاستعارة التصريحية والمكنية idan aka ce istiara tasrihiya shine tasrihiya di tasrihiya da ka tasrih shine fito da babaru-baru kana ganin shi to a kaidan mu suna cewa al-istiaratu min al-majaz al-lughawi istiara nau'i ne na majaz wanda ya kebanci ko kuma ya shafi ilimin lugha asalin istiara shine wahiya tashbihun asalin su tashbihi ne udhifa ahadu tarfaihi wanda ka share ɗaya daga cikin gaffansa mun san dama tashbihi yana da rukunni guda hudu mushabba mushabbahun bihi sai adatu tashbihi da wajhu ko wa istiara gabaki dai babu maganar tashbihi huwa mabniyun ala tanasib tashbih huwa mabniyun ala tanasib tashbih idan ka ce wani yayi kama da wani ko wani abu yayi kama da wani abu ar-rajulu kal asadi fil quwwa kaga wannan akwai tashbihi yayi to a istiara zaka manta wai zaka yi tashbihi ne kwata-kwata sai ka kawo ko mushabba ko mushabbahu bihi tare da nuna ɗaya shine da idan ka kawo mushabba to zaka ɗauka kawai yanzu shine mushabbahu bihi in ko kuma ka kawo mushabbahu bihi yanzu zaka shi zaka ka share mushabba yanzu zai zama mushabbahu bihi ka yi amfani da shi a matsayin mushabba ne to wani tashbihi ne wanda aka share ɗaya daga cikin gyaffansa ko dai a share mushabba ko a share mushabbahu bihi to kila in mai tambaya ce a to ina wajen shabai da adatu sai mu ce ai dama istiara mun ce maka mabni ne Allah tana su tashbi ba maganar tashbi yanzu an manta da shi yanzu ana maganar aro kalma ne amfani da ita da wani ma'ana fa alaqatu al mushabaha da'iman saboda ala haka alaka tsakankanin al-musta'ar wal musta'ar lahu mushabaha ce kamanceceniya ne tsakankaninsu wahiy kismani istiara kuma nau'i biyu ne akwai istiara tasrihiya wahiy ma surriha fiha bi lafzil mushabbah bihi shine nau'in dukkan istiaran da aka kawo mushabbah bihi qarara ga kai ga shi kana gani an kawo mushabbah bihi to ina mushabbah kaga babu shikenan sai aka mushabbahu bihi yanzu shi mushabbahu bihi sai a dauka shine mushabbaha a yanzu tare da iddiai makaniya wa hiya ma huzuba fiha mushabbahu bihi shine idan aka share mushabbahu bihi wa rumiza lahu bi shay'in min lawazimihi bayan an share shi mushabbahu bihi sai a kawo wani lafazi wanda yake yin ishara zuwa gare shi idan muka ku rubuta idan muka ce ar-rajulu kal asadi fil quwwa kaga ar-rajulu kal asadi na akwai tashbihi ko to idan nace ra'aytu asadan yamshi ra'aytu asadan yamshi idan kuma nace ra'aytu rajulan yaz'aru, ra'aytu rajulan yaz'aru, channa ra'aytu rajulan yamshi, nan kuma ra'aytu asadan yamshi yaz'aru. To jumlar ne ta farko, alwaladul kal'asadi, wannan tashbihi ne kawai, kal'asadi tashbihi ne, babu istiara nan. Ina mushabbahu a nan? Ar-rajulu kal'asadi na mushabba, kun ga ar-rajulu shi ne mushabbahu, mutumin ya yi kama da zaki, ar-rajulu shi ne mushabba, mun gan shi ko? To ya yi kama da wani ne? Asad ko? To asad shi ne mushabbahu bihi. Mun gane shi ko? Madalla. To idan muka ce me jumla mu ta biyu, ra'aytu asadan yamshi, na ga wani zaki na tafiya. To galibi siffan tafiya da ƙafafuwa biyu ne, kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam. To asalin ibaran shi ne ra'aytu rajulan ka asadin yamshi, ra'aytu rajulan ka asadin yamshi. Kun gane ko? Ra'aytu asadan yamshi ay ra'aytu rajulan ka asadin yamshi. To sai mu duba da kyau. Ra'aytu asadan yamshi, na ga wani mutum yana tafiya. Galibi ɗabi'a tafiya ana yi ne da ƙafa biyu, ba da hannaye ba. Shi ko zaki ya kaka shi da hannaye biyu yake dafawa. To muka ce ra'aytu asadan yamshi, asalinsa ra'aytu rajulan ka asadin. Yanzu idan muka ce ra'aytu rajulan ar-rajulu kal-asadi, waya mushabba ar-rajul, wani ne mushabbahu bihi? Al-asadi ko? Al-asadu. To a jumlar ra'aytu asadan yamshi, ra'aytu asadan yamshi, muka ce asalin ibaran menene? Ra'aytu rajulan ka asadin yamshi. To sai mu dauka ra'aytu rajulan, ina mushabba rajulan, ina mushabbahu bihi? Ka asadin. Su bi kun gan su ko? Jamil jiddan. To a jumlar ra'aytu asadin yamshi, asalinta ra'aytu rajulan yamshi ne. To kun ga ra'aytu asadin yamshi, sai muka share mushabba, waye? Ar-rajulu. Sai muka kawo mene? Mushabbahu bihi. Mun bayyana wannan ko? To yanzu wai asadin yanzu da aka kawo a da shi mushabbahu bihi, shi ne aka aro sai aka mai da shi ya zama shi ne ar-rajul kawai. To wannan mun share tsakanin mushabba da mushabbahu bihi, muka share kaga mun share mushabbahu ne, sai muka ɗauko mushabbahu bihi muka mai da shi shi mushabbahu yanzu. To kaga yanzu istiara ta zama ne? Istiara ta zama tasrihiya, domin ai ƙarar a cikin ra'aytu asadan yamshi ne muka kawo mushabbahu bihi kawai. Mun bayyana wannan ko? Madalla. To nan istiara tana da rukunai. Akwai al-istiara, rukuni na farko. Akwai al-musta'aru minhu, shine lafzul asad. Al-musta'aru lahu, yanzu mun aro lafazin asad muna nufin wani ne? Ar-rajul ko da muka share ko a tashbihi. To mun shine al-musta'aru lahu. Na so a ce na zo da makarin wallahi mun rubutun ban sani ba, yanzu kun dai gane ko? Madalla. To idan muka ce ra'aytu asadan yamshi, muna nufin ra'aytu rajulan ka asadin yamshi. to menene alaka a tsakankanin rajul wanda baba ya nidi shi ba da Asad shine mushabaha tsakankanin su sun yi kama da juna saboda shi rajul yayi kama da zaki wajen jarumta karina kenan sannan kuma idan mun gama da wannan idan muka ce ra'aitu rajulan ka ra'aitu rajulan yaz'aru shine jumlan na uku ra'aitu rajulan yaz'aru menene yaz'aru da kasfilin za'ara gunji irin zaki daga hannaye ya miƙe baki ya bude baki ya ƙara din nan wanda aka ce har gidan girgizu da zanzaro yana kakabuwa daga bango in yi wannan gunjin kusan na ji last month ne ko aka ce wani zaki ya faɗo cikin garin Maiduguri ya kashe mutane wajen guda uku ne ko hudu ne ya ji wajen bakwai ciwo ga hotunan ma ana ta yawo da su ana ta yawo abin nan sojoji suka harbi zakin ina jin ɗan farauta ne ko wani ne har sai suka feɗe zakin suka feɗe sosai to ra'aitu rajulan yaz'aru ai mutum bai gunji zaki ke yi irin wannan ƙaran ya rorin mun bincike nan ko to labudda a wannan jimlar akwai wani abin da aka share so saboda haka asalin da mutum bai gunji sai dai ya zanto a nemo menene yake wannan gunjin asad shi ke yi kenan asalin ibaran ra'aitu rajulan ka asadin yaz'aru asalin ibaran kenan ra'aitu rajulan ka asadin yaz'aru amma sai aka share asadin sai aka ce kawai ra'aitu rajulan yaz'aru na ga wani mutum yana yin gunji to saboda haka a nan idan muka duba da kyau za mu ga a rajul shi ne dai mushabba ka asadin asad shi ne menene mushabba hudihi to amma sai muka ce ra'aitu rajulan yaz'aru kaga automatically nan rajul ko mun kawo ko shi ne mushabba asali to wai nan an ɗauka ana ɗauka yanzu wai rajul ɗin shi ne zakin ma yanzu kawai so kun ga mun share mushabbah bihi to amma akwai alaman da ke nuna mana ga mushabbah bihi da muka share menene karinan lafziya ce yaz'aru yaz'aru to saboda haka wannan ya zama isti'ara makniya tunda an share mushabbah bihi walakin rumiza ilayhi sai aka yi ishara zuwa ga shi mushabbah bihi da aka share sai aka kawo aka bar wani lafazin da zai nuni zuwa ga mushabbah bihi din shine yaz'aru mun ban shi wannan ko to da misalan muna a cikin jumlola qala ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kitabun wannan wani littafi ne suratu hud ko alif lam mri kitabun anzalnahu wannan wani littafi ne muka saukar da shi ilayka zuwa gare ka litukhrijan nasa domin ka fitar da mutane min adh-dhulumati ila an-nur daga dufai zuwa ga haske to anan malamai suka ce min adh-dhulumati adh-dhulumati anan dufai da aka kawo ana nufin bata ne an-nur kuma yana nufin islam da iman to kenan ka kamar ka ce li tukhrijan nas min adh-dhalalati ka adh-dhulumati kaga sai aka share shi mushabba karar aka share shi tare da ɗaukar zulmatin shi ne dalala ɗin kawai kai tsaye Allahu alam bi muradihi ila nur ila al-islami wal iman kan nuri to kaga sai ba kawo abun nan ɗin ba amma ana nufin nur ne ana nufin musulunci ne to kaga wannan istiara za ta zama tasrihiya wa qala al-mutanabbi wa qad qabala hum duhu wa anaqahu mutanabbi bayan mai yabin shi ya rungume shi ya mishi mu'anaka sai ya ce falam ara qabli man mashal bahru nahwaku wala rajulan kama tu'anikuhu al-usd. Falam ara qabli, gaskiya gabani na yaji maza sun mushi ma'anaka. Gabani na ban taba ganin wani mutumin da falam ara qabli man mashal bahru nahwaku, ban taba ganin wani mutumin da teku ya tinkaro shi ba. Wala rajulun ko ban taba ganin wani mutumin da qamatul usud zakoka suka miki to aniku suna mu'anaka da shi ba. To anan suka ce al-lafzul musta'ar anan shine al-bahru, ta abun nan takadirin ibaran shine falam ara qabli man masha rajulun kal bahri, man masha rajulun kal bahri, kaga sai aka share rajul domin al-mashyu, ai kaga yana da alaka da rajul ne. To saboda haka istiaran ta zama tasrihiyya, tasrihiyya saboda an share mushabbahu ne. Wai yanzu ana daukan al-bahru shine mushabbahu yanzu, wanda da ta shine mushabbahu bi. Wala rajulan qamat tu'anikuhu al-usd, kaga al-bahru anan ana nufin ar-rajul karim, wani mutum ne mai daraja. Karimin zai nuna maka cewa akwai al-bahru, ba ana nufin teku ne ba, masha ita ce karina din. Wala rajulan qamat qamatir rijalu tu'aniquhu kal-usudi, qamatir rijalu tu'aniquhu kal-usudi, to ba kawo rijalu ba, sai a kawo ne usud din. Al-usd ana nufin rijal ne ana, saboda kaga shi ma istiara ta zama istiara tasrihiyya. Wa qala fi madhi Saifud Dawla, haka na mutuna biki cewa yana yaban Saifud Dawla. Ama tara zafaran hulwan siwa zafarin tasafahat fihi bidul hindi wal limam. Amma tara zafarin da Allah shin da Allah baka taba ganin wani rabo ba, hulwan mai daɗi mai zaki siwa zafarin, in ba rabon da tasafa hadbihi bidul hindi, in ba rabon da aka sami takubba sun yi musafaha wallimam da kwakwalenka ba, watan babu wani rabo sai wani rabon da kwakwale suka haɗe da takubba. To ina ne aka ijiran istiyara ma'anan? Waye ganuwa? Kaga ta safahat shine aka aure anan, yana nufin mene? Talaqat. Amma tara zafaran siwa zafarin, shin baka taba ganin wani rabo ba? Amma tara zafarin hulwan mai zaki siwa zafarin, banda wani rabon da talaqat bidul hindi wal limam kal musafaha ka tasafahat. Kun gane? To talaqat shine al-lafzul al-musta'aru lahu, to sai zanto mushabba kenan ko ba kawo shi ba, wato na ijra'i ne ga fi'li. To saboda haka nan ma isti'ara ce تصريحية. وقال الحجاج في إحدى خطبه، حجاج يُتكين ديرك تشهد وبن سيكي تشيوا، إني لا أرى رؤوسا قد نعينات وهالك طافها وإني يصاحبها، إني هاي والله فني لا أرى رؤوسا إنا غنمون اسم كاونا قد عينات سنونا تأي كاونا باسانونا. Dole sai akwai wani abin da su ne suke nunan aka share, ka gani? Wani kitabuwa sannan ga lokacin tsinke su yayi, ai kunnuwa ba a tsinke, kayuna ba a tsinke su, wani ne sahiba kuma ni ne mai tsinke su. So kenan asalin ibaran shine inni la'ara ru'usan kathamarati qata'inat, sai aka share mushabbahun bihi wa numiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi, menene aka ishara da shi zuwa gare shi shine ina 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 o nuna da yace ana aina at ka gani inni la ara ru'usan kasamarati kad aina at ina ganin wadansu sun kauna kaman yayin ice sun nuna kun bance ne ko yawwa saboda haka nan karina dake nuna mana akwai mushabbuhu bi da aka share shine kasamarati wa qalil muqallam tanabi mutanabi ke cewa walamma qallatil iblum tatina ila ibn abi sulaiman al khutuba walamma qallatil ibl yayin da raqumma suka karanci imtatina sai muka hau al khutuba muka hau fitintinu ila ibn abi sulaiman zuwa ga ibn abi sulaiman suka ce asalin ibanan shine walamma qallatil iblu yayin da raqumma suka karanci imtatina al khutuba muka hau sai muka hau fitintinu muka samu akan muka samu kanmu akan fitintinu kal marakibi ila ibn abi sulaiman domin kaga al khutub ai ba su dace da hawa ba hawan khutub sai dai a samu kai ciki to sai ya zama kenan walamma qalatul ibli imtatina al khutuba kal marakibi kal marakibi sai aka share mene sai aka share marakib amma wallahi bazai ne zai nuna mana akwai marakib da aka share shine imtata imtata saboda haka istiara nan ta zama istiaratun makniya haythu hudhifa almushabbahu bihi wadduya bi anna almushabbahi bihi wa anna almushabba huwa ainul mushabba bihi almajdu uf aw almajdu ufi id ufita wal karamu wa zal ila adaika alalamu almajdu girma ufi an bashi lafiya kai da kanan kai kai ka san cewa a to nan ne wani abu ya faru id ufita yayin da aka baka lafiya kalawal karami da daraja wazala wazala alalamu sannan Allah radibi ya gushe ila an ka gabarin ka ila adai ka zuwa ga abokin gabaninka to kenan ibaran zai zama almajdu karajulin ufiya karajulin ufiya almajdu wal karamu girma da daraja karajulin ufiya kaman wani mutum ne da aka bashi lafiya kaman wani mutum ne da aka bashi lafiya id ufita yayin da aka baka lafiya wazal al alamu anka radadi ya gushe gabarinka ila adai ka zuwa ga abokan gabanka saboda haka an yi jira'in istiara anan ta yanda an share shi mushabbahu bihi amma sai aka idda yin shi almajdu mushabba yanzu shi ne mushabbahu bihi kai kai sai istiara ta zama istiara tasrihiyya insha Allah afwan makniya makniya haythu hudhifa almushabbahu bihi wa du'iya anna almushabba huwa ainul mushabbah bihi Allah ya samu dace Allah shi mana jagora abinda Allah ya ba mu iko maka karanta dai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fantar da mu kuskure ne ba mu ikin gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk